Gwamnatin Ghana ta tura tawagar jami'an diplomasiya a kasar Burkina Faso, wani matakin da gwamnatin ta ce zai ci gaba da karfafa alaka tsakanin kasashe biyu, musamman a kokarin da ake yi na neman kawar da aikin ƴan ta'adda a Afirka ta Yamma. Tawagar da suka gana da gwamnatin sojin Burkina Faso ya kunshi ministan tsaron kasar Albert Kandaba da wasu manyan jami'ai a ofis din ministan harkokin wajen Ghana. Ministan tsaron kasar Albert Kandaba ya faɗa wa manema labaru bayan ganawarsu da gwamnatin soji karkashin jagora Ibrahim Tsarwar cewa, "Mun tattauna kan yadda za mu karfafa alaka tsakaninmu tare da samun fahimtar juna game da ganawar da Ghana ta yi da Amurka a baya-bayan nan mai alaka da haɗa kai domin samar da dawwammamen zaman lafiya a yankinmu. Mun kuma tattauna kan taimakon da Ghana da ECOWAS za ta ringa baiwa Burkina Faso karkashin shirin Accra Initiative da ke kokarin kawar da ta'addanci a yankinmu." Koshin wannan ganawar zai sanya ya zuciyar gwamnatin sojin Burkina Faso biyo bayan ikrarin da shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi a birnin Washington cewa Burkina Faso ta dau hayar sojojin Wagner na ƙasar Rasha domin yakar ta'addanci, abinda ke barazana ga tsaron Ghana. Mai magana da yawun gwamnatin Ghana ta fannin tsaro tare da tsare-tsaren gwamnati Palgrave Buatai Dankwa ya ce,
"Under control at this stage once National Security Minister has represented the President in the conversation."
A yanzu komai ya lafa, tunda ministan tsaron ƙasar Ghana ya wakilci shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wajen ganawa da gwamnatin Burkina Faso, kuma mun amince kan haɗa kai domin yaƙi da ta'addanci a yankin.
To work together in fighting terrorism within the...
Sai dai na tuntubi Umar Sanda Ahmad, tsohon jami'in diplomasiya kana mai sharhi bisa harkan tsaro na ciki da wajen Ghana. Ana ne masa tambaya ko shin ya ga wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka, a inda yake cewa,
"Cikin diplomasiya akwai wani wurin da yake da samsi kadan, kuma in an yi samsi sai a yi gyara. Ina tsammanin ziyaran da shi Minister of National Security ya ɗauka zuwa Burkina ya je ne domin mu komo yanda da muke da Burkina. Kamar yadda ka faɗi, shi ne shugaban ƙasa ba da dadewa ba, da shi ne leader ECOWAS group. Ba abin da yake faruwa bai da sani. To, idan maganan da ya yi nan ne ɗan Burkina ya gani bai dace ba, ai minista ta shigo an walwale magana. Domin koyaya garuka da suke suna da border kamar mu da su, kuma tarihinmu akwai zulufi, in wani abu haka inda bai taka kara ya karya ba, in ya zo sai a yi sauri kamar yadda ministan ya tashi ya shigo Burkina, an ka je an ka fahimci juna. Ina tsammani daidai su kenan cikin aikin diplomasiya. Ba a bari abu ta kwanta ta dade ta jawo su halaye ko wani tunani wanda zai kawo muni cikin alakanmu da Burkina.
Ko akwai shawara da za ka bai wa gwamnatin Ghana domin ganin wani abu makamancin haka bai faru ba kuma nan zuwa gaba?
Ghana government ya yi al'akari da abubuwa kamar haka zuwa gaba, ba za a yi sauri a fito da ra'ayi ba.
Biyo bayan shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi ikirarin cewa gwamnatin soji na Burkina Faso ta dau hayar sojojin Wagner na ƙasar Rasha domin kawar da ta'addanci a kudancin ƙasar, abinda ke barazana ga tsaron Ghana, kasancewa Ghana ta yi Allah waɗai da mamayar da Rasha ke yi a Ukraine, abinda ya kai Burkina Faso ga janye jakadanta daga Ghana tare da gurfanar da jakadan Ghana a Burkina Faso. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.